Wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum salam.
Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara tuwon mu da saduwan mu a wannan masallaci na Usman bin Fodio a wannan lokaci na daren Juma'a dare mai albarka. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya wannan haduwa ta mu alkhairi da albarka. Amma Allah subhanahu wataala ya kaddara saduwan mu da haduwan mu gabaki dai a gidan aljanna. Insha Allah kuma da malamin gabatarwa zan fadakar da kaina da sauran ƴan uwa akan abin da ya shafi sharuɗan azumi. Kenan in aka ce sharuɗa sune abin da in ba a same su ba azumin ka ba zai yi ba. Duk da sharuɗan kala biyu ne, akwai shurudul wujub, sharuɗan da suke sanyawa azumi ya zamanto wajibi a kanka. Ma'ana wasu sharuɗa ne, wasu condition ne ka cika su azumi ke zamantowa wajibi a kanka. Na biyu kuma akwai shurudus siha, sharuɗan inganci. Ko da azumi ya wajaba a kanka, to kuma wasu sharuɗa ne wanda sai ka zo da su ne azumin ka zai zamanto ingantacce karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wataala. To ƴan uwa a gurguje, da farko idan aka ce as-sawm ko as-siyam, me ake nufi da as-sawm ko as-siyam? Da farko in aka ce as-sawm ko as-siyam, duka ma'anar su ɗaya ne. A yaren larabci ana yin al-imsak, kamewa. Kenan da za a tambaye ka ma ma'ana as-sawm aw as-siyam lughatan a yaren larabci, an san su linguistic, ma'ana a tsagwaran yaren larabci shine al-imsak, kamewa. Kuma wannan ya zo a cikin Al-Qur'ani, misali a cikin suratul Maryam da Allah yake hakaito mana labarin Maryam, inda Allah yake cewa, inda take bada labari, inni nazartu lirrahmani sawman, kenan lalle ni nayi bakance na ayi alƙawari ga Allah mai rahama akan cewa zan yi kame daga yin magana. Inni nazartu lirrahmani sawman, tace falan ukallima al-yawma insiya. Kaga da tace sawman sai ta fassara shi, tace falan ukallima al-yawma insiya, kenan ba zan ma wani magana ba a yau, kenan ba za ta yi magana ba. Kenan aka ce as-sawm shine ana nin ko kamewa a yaren larabci. To amma a wajen malamai na addinin musulunci, idan suka ce as-sawm shine huwa ibaratun anil imsaki an ashiya'a makhsusatin, shine kamewa daga wasu ababe keɓantattu. Wasu ababe ne, sune al-muftiratu allati tufsidu siyam, ababen da suke karya azumi. Kenan kaga da harko azumi ana so ka san mutum ya kame daga dukkan abin da zai lalata mai azumi. To me yake karya azumi? Misali a gurguje, daga cikin abin da yake karya azumi akwai mutum ya ci ko ya sha da gangan, ba mantuwa ba ko kuskure ba. To duk wanda ya ci ko sha da gangan, wannan azumin shi ya karya. Haka nan mutum ya kusanci iyalin shi da gangan, ya sani sare yana azumi, tana azumi ya kusance ta, to shi wannan ya karya azuminsa. Haka nan mutum ya yi amfani da abin da yake a ma'anar ci ko sha, kaga an ce al-akl wa shurbu, to haka ma kana fi ma'anar al-akl wa shurbi, duk abin da yake daukan ci ko sha. Ma'ana misali mutum a mai karo ruwa, serum wanda ake sa, ko amma wata allura wanda take dauke da sinadarai wanda za su baka karsashi da karfin jiki, ko kuma a kara ma jini, to duka wannan yana karya azumi. Haka idan mutum ya yi niyya karya azumi da gangan, niyyatul iftar, kawai ana azumi, kawai kai niyya a ranka cewa kawai kai ka hasa azumi, to azumin ya kare, ko da baka ci baka sha ba. Kuma kaga wannan dia mutane ba sani ba, ma'ana dama azumi zamu zo mu gani dole sai kai niyya azumi tun daga farkon azumi har zuwa, ma'ana tun daga lokacin da azumi ya fara, daga lokacin ketowa al-fajr har zuwa lokacin da za a yi bude baki, dole zamanto akwai niyya a tare da kai ta yin azumi. To daga ka zara ka karya wannan niyya, ma'ana ka janye ta, ka ce kawai niyyan zan hasa ma azumi, na banna azumi, to azumin ya lalace. Haka nan kuma daga cikin ababen da suke karya azumi shine mutum ya zamanto ya yi amai da gangan. Duka wa'innan abubuwa akwai nasoshi a kansu. A nan muna bayani ne akan cewa mutum ya kame daga abubuwa ke ɓantattu shine duk ababen da suke karya azumi, ko mutum ya rage bar musulunci, daga ka huta daga musulunci, to shi ma wannan azumi ya karye. Da haka kenan azumi shine mutum ya kame daga wasu ababe ke ɓantattu, ma'ana abubuwan da suke karya azumi. Haka fi zamanin makhsus, a wani zamani ke ɓantacce, shine min tulu'il fajr ila ghurubi shamsi, daga ketowa al-fajr har zuwa fadar rana. Kaga wannan shine lokacin azumi, daga zara al-fajr ya keto an yi kiran sallah, ko da ba a yi ba kiran sallah, indai al-fajr ya keto, to daga lokacin zaka kame daga ci ko sha har zuwa mi, har zuwa fadar rana. Kenan wannan shine interval, zango ko yankin da ake yin azumi. To kenan dole abubuwan da suke karya azumi, kama daga ci da sha da duka abubuwan da suke karya azumi, dole zaka yi takatsan zaka kiyaye su daga ketuwa alfijir zuwa hadawar rana shine fi zamanin makhsus haka min shakhsin makhsus daga mutum wanda yake kebantacce shine ai wanda azumi wajaba akan shi shine almuslimu albaligu alaqilu almuqimu alqadiru ala siyam zamu zo mu bayani akan shi a gaba a cikin sharidan wajibin azumi shine musulmi baligi mai hankali mazaurin gida kuma wanda yake da ikon yin azumi haka nan kuma biniyatin makhsusatin kuma da niyya kebantacciya shine mutum ababan nan da aka ce ka kame kada kai su ababan da suke ka bata azumi to kai da niyya ibada ga Allah subhanahu wataala mana kaga ci da sha da kusanta iyalinka duk ababan da suke kare azumi to zaka yi niyya ba zaka ci ba zaka sha bane saboda mi ibada ce kake da Allah subhanahu wataala saboda ana yin samun mutum ya ci ko ya kisha saboda mi wani saboda kawai baya sha'awa abinci kawai yake cin abinci wani saboda kawai bata mai rai za a yi ma ko irin balo ya ji an ci club din su kawai ce shi yayi yajin aiki ma bai cin abinci wani kuma kawai saboda harƙalla da hada-hada ma bai samu damar cin abinci ba to kaga akwai abubuwa da yawa da suke hana mutane cin abinci amma yanzu da mutum za ko kuma wani kawai bacci ma ke ta yi yana ta bacci a gaddara tun daga asuba har zuwa lokacin fadar rana kawai ya tashi a ce azumi kaga bai ci bai sha ba dan haka kenan rashin ci da sha din ya zama duniya ne ga bauta ga Allah subhanahu wataala Allah ne ya ce a kame kada a ci to kai wannan ne da niyyar bauta ga Allah to wannan shine azumi saboda wani kana yin samun shi wani bai ci bai sha ba kuma ba da niyyar azumi kenan kaga wannan ba an ce ba azumi dan haka kawai ba mujarrad dan mutum bai ci bane bai shi ake daukan azumi a hai kai wannan ne da niyyar mi bauta ga Allah kenan wannan a takaice shine abin da ake ni da azumi ko mu sani azumi ya kasu gida biyu akwai saumun ma'murun bihi wa saumun manhiyun anhu akwai azumin da akai umarni da ayi akwai kuma azumin da akai hani da yin sa to azumin da akai umarni da ayi shi ma nau'ani nau'i biyu ne akwai saumun wajibun akwai saumun mustahabun akwai azumi wanda yake na wajibi akwai azumi wanda yake na mustahabi wanda ana so ne ayi to shi ma azumi na wajibi kala biyu ne akwai wajibun shar'iyyun akwai azumi wanda shari'a ce ta wajabta shi kamar azumin watan ramadan kaga wannan Allah ne subhanahu wataala ya fallanta mana shi kamar da yake cewa kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna cikin suratul baqara aya ta 183 Allah ya ce ya fallanta mana azumi ya wajabta mana azumi kamar da ya wajabtawa al'ummomin da suka gabace mu domin mu samu mi tsoron Allah to kaga wannan Allah ne subhanahu wataala ya shar'anta shi akwai kuma wajibun ja'aliyun akwai azumin da kai ne zaka wajabta ma kanka wanda shine ake cewa saumun nadr azumin bakanci misali kamar irin dalibai wanda yake class nan turwazem ko bak ko kuma duk wani konkuru ma da zaka misali mutum yace zan in Allah ba ni BAPC ko bak zan azumi uku kaga kai ka wajabta maka kan Allah ya baka wannan BAPC ko bak din ko duk wani abu ma da kake nema to wannan wajibi ne kai amma ba Allah bane wajabta maka kai ka wajabta maka kai ka dora maka kanka kai ma Allah bakance da alƙawari cewa idan ya baka kaza ko ya kawo ma da kaza zaka yi to wannan shi ma kaga idan ka lazamta maka kanka kai wannan bakancan kace Allah ya ma kaza in yama wannan abin to dole ya kai wannan azumi wannan shine nau'i na biyu he saumun mustahabun azumi wanda yake mustahabi ne ana so ne ayi ba a wajabta ba amma ana so kai saboda akwai lada akwai falala to shi kuma kamar azumin litinin da alhamis kamar azumin ayyamul bayd 13-15 irin azumin arafa irin azumin sittu shawwal irin azumin tasu'a da ashura irin azumin annabi dawud da yau kai gobe ka ajiji baka to wannan duka ana ce musu azumi ne mustahabi wanda ake so mutun yayi wannan shine na ukan azumi wanda shari'a ta wajabta ko na wajibi ko na mustahabi sai kuma alqismu sani kaso na biyu akwai saumun manhiyun anhu akwai azumin da aka hana to shi ma kala biyu ne akwai saumun muharramun akwai azumin da haramun ne ma kai in kai to zunubi zaka samu misali ka saumul idaini kamar azumin ranar idi guda biyu idin sallah karama da idin sallah babba ranar sallah idi karama sallar idin azumi da sallar idi babba sallar idin layya wani haramun ne mutum ya azumi in kai ma azumi a wannan ranar to mutum zunubi zai samu saboda manzo Allah ya hana ya haramta yin azumi a wannan ranar ku guda biyu sai saumun makruhun akwai azumi wanda ake ki ba a so mutum ya yi shi shine kamar misali mutum yake banci ranar juma'a kadai da azumi ita kadai babu wani dalili babu wani sababi ko kuma saumun dari kullum mutum ya zaman to yana yin azumi to wannan duka ana ki mutum ya yi kuma azumin watan ramadan Allah subhanahu wataala ne fallanta mana kamar da muka ishara dazu a cikin ayat da yake cikin suratul baqara da Allah ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum haka nan yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana daga cikin ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar azumin Ramadan Abdullahi dan Umar yake ba mu labari cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi na cewa buniyal islamu ala khamsin, an gina musulunci akan ababe guda biyar, shikashikai guda biyar, daga ciki shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, shaidawa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah, kuma lalle annabi muhammadu manzon Allah ne, wa iqamis salat da tsida sallah, wa ita'iz zakat da bayar da zakka, wal hajji da ziyarta dakin Allah, wa saumi ramadan da azumta azumin watan ramadan. Kaga nan a cikin rukunin musulunci manzo Allah an bata mana akwai azumin watan ramadan. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito, kuma malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa azumin watan ramadan wajibi ne. Wa kad ajma ahlul ilmi ala wujubi siyami ramadan ala al muslimin baligh al aqil al muqim al qadir alayhi. Malaman musulunci sun hada kan cewa azumin watan ramadan wajibi ne akan dukkan musulmi baligi mai hankali mazaunin gida mai iko akai, kamar yadda Imam Tabari a karkashin wannan aya ta kutiba alaikum siyam ya kawo wannan ijma'i na malamai a mujalladi na uku shafi na 159 a cikin Jami'ul Bayan an ta'wil ayatul Qur'an. Haka nan azumin watan ramadan me hukuncin wanda ya barsa? Wanda suke barin azumi wanda ba sa yin sun kasu gida biyu, akwai wanda zai bar shi man tarakahu juhudan li fardiyatihi, akwai wanda zaka ga bayan azumi aka tambaye shi me yasa baka yin azumi, yace kawai dan bai yarda ba da azumi farilla ne, wajibi ne ba, to wannan fa huwa kafirun bi ijma'il ulama, to wannan ya kafirta da ijma'in malaman musulunci gabaki daya, kamar yadda Imamul Kasani ka a cikin Bada'u Sana'i nasa a mujalladi na 2 shafi na 75. Me yasa duk wanda bai yarda da azumin watan ramadan kafiri ne saboda ya karyata Allah da manzansa? Kaga da azumin ka ayat da Allah ya ce afuri da alaikum siyam, manzo Allah kuma ya ce buniyal islamu ala khamsin, to shi yace bai yarda ba azumin watan ramadan farilla ne, shi yasa bai yi, to wannan ya kafirta. Asani man tarakahu takasulan amdan, wanda kuma bai yi ne saboda mi ba wai bai yarda ba azumin watan ramadan wajibi ne ba, kawai kasalanci ne da san jikin shi yasa bai yi, to wannan faqadir takaba kabiratan min kaba'ir min al-kaba'ir, wannan ya aikata laifi ne babba, to wannan shi bai kai ba hukuncin kafirci amma ya aikata laifi ne babba, dan haka kenan rashin yin azumi laifi ne babba, dan haka ƴan uwa mu nisance shi, zaka ga yanzu akwai samari da ƴan mata iya wanda ba su yin azumi, babu uzuri babu larura babu komai, to wannan laifi ne babba, a ce abu Allah ya wajabta shi da manzansa, kuma a ce yana daga cikin rukunin musulunci gimshikan musulunci, a ce kai baka yi, kuma abin a shekara a wata ɗaya ne ake, a cikin watanni 12 wata ɗaya ba ta aka ba duka watanni ba gabaki ɗaya ba. Haka nan daga cikin za mu je bayani kenan akan abin da ya shafi kuma sharuddan wajibcin azumi, yaushe azumi yake wajaba akan mutum? To la yajibu sawm ramadan illa idha tawaffarat sab'atu shurudin, azumi bai wajaba akan mutum sai an samu ababe guda bakwai. Na farko al-awwal dukhulu shahr, shigar watan ramadan kenan azumi bai ya zaman tuwa, kaga yanzu yau muna 24, kaga ayo baka tashi baka ce zaka yi azumin ramadan, saboda me? Lokacin shi bai zo ba, dole ne watan ramadan ya shiga tukunan zai azumin watan ramadan, to yau shi watan ramadan yake shiga kuma, to la yajibu sawm ramadan illa idha dakhala ash-shahr, na farko dai azumi bai wajaba akan mutum musulmi namiji ko mace sai watan ya shiga, wa yakunu bi ru'yati hilali ramadan, kuma shi kuma shiga watan ramadan yana kasancewa ne idan jinjirin watan ramadan ya tsaya, fa in ta'azzara, idan hakan bai yiwu ba misali a ranar 29 to fa bi ikmali sha'ban 30 yawman, sai a cika sha'ban kwana 30. Me yasa aka ce azumin watan ramadan dole ne watan ramadan ya shiga yake wajaba? Saboda Allah yake cewa faman shahida minkum ash-shahra falyasum, duk wanda ya halarci watan ramadan Allah ya ce to ya azumce shi, kamar yadda yake a cikin suratul baqara ayat 185. Muriki akwai wanda suke cewa faman shahida ai faman ra'a, nan ba faman ra'a ake ni ba, saboda akwai wanda suke kafiya su ce ai suye dole sun ga watan ramadan za su yi azumi, sai su ce to ai an ce faman shahida, na ana ne wanda faman hadara ne, wanda ya halarci Allah ya rayar da kai har watan ya tsaya kana raye kana da lafiya da sharuɗan da zamu zo mu zauna, to wannan duk wanda ya halarci watan ramadan Allah ya ce azumce shi. Aka tabbata hadisin Abi Huraira qala annabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Huraira yake ce annabi tsira da munci Allah sabata gare shi ya ce sumu li ru'yatihi, ku yi azumin watan ramadan yayin da aka ga watan ramadan kenan ya tsaya, wa aftiru li ru'yatihi, haka ku ajiye azumi yayin da aka ga wata, fa in ghuwwiya alaikum, ma'ana fa in hala bainakum wa bainahu ghaimun, idan ya zamanto gajimare ko hadari ya shiga tsakanin ku ya hana ku ganin wata a daren 29, mazalla ce fa akmilu iddata sha'ban 30, ku cika irgon sha'ban ya zamanto 30. Imam an-Nawawi wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito shi a cikin al-Minhaj, sharhin da Imam an-Nawawi ya ma sahih Muslim yake cewa wal muradu ru'yatu ba'dil muslimina, abinda ake nini su muli ru'yati ba ana nin ba kowa sai ya ganshi bane ba zai dauki azumi a yace ana nufin idan wani sashi na musulmi suka ga watan ramadan wala yushtaratu ru'yatu kulli insani ba shirin ta cewa kowa sai ya ga wata ba bal yakfi jami'an nasi ru'yatu adlaini wa kaza adlun yace ya ishi mutane duka su dauki azumin ramadan da aka samu musulmi biyu adalai sun ga wata ko kuma mutun daya to wannan zai daukan azumi kaga wannan wa Imam an-Nawawi kaga yanzu mutuwar shi shekara 676 sama da wajen shekara 700 kenan wanda suke cewa hai sun ga wata za su dauki azumi wannan kuskure ne babba kuma babu wani malami na musulunci da ya taba wadan haka kuma karubale anan in ka ce kaga wata za ka dauki azumi to wanda baya gani kwata kwata makawo shi ya za da shi shikenan azumi bai wajaba akan shi ba wanda suke da raunin gani ya za su yi kuma akwai kasashen da ba yadda za a ga wata saboda mi kullum a cikin yanayin hazo ake ko suna da dogayen benaye da yanayi wanda ba zai sa a ga wata ba to kenan ya za a yi wasu kullum a cikin ruwan sama ake ya za a ga wata wasu ana musu ne ruwan kankara dusar kankara ya za a yi kuma Allah ya wajabta azumin ne ga duniya gabaki ɗaya ba ga mu yanda magaranta ɗaya ba kenan kaga akwai kalubale dan haka kenan manzo Allah ya ce idan an ga wata a dauki azumi idan kuma an gan shi a aje kuma dalilin da ya nuna cewa ko da mutum ɗaya ga wata in dai adali ne an yarda mutumin kirki ne za a dauki azumi hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa kale yake cewa tara annasu hilala bi ma'ana ijtama annasu li talabil hilali wa ru'yati mutane sun mutu suna neman ganin wata ma'ana mutane sun mutu an mutu neman ganin wata jinjirin wata a garin Madina amma babu wanda ya ganshi sai shi kai yace fara'aitu he na ganshi fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu sai Abdullahi dan Umar yaje ba manzo Allah labarin cewa ya ga jinjirin wata Ramadan fasamahu sai manzo Allah ya azumci wannan wata na Ramadan wa amara an-nasa bi siyami kuma ya umarci mutane da azumin wata Ramadan duk garin Madina shi kadai gani Abubakar yana na Umar Usman amma shi kadai ga wata kuma da yaje ba manzo Allah labarin yace a dauki azumi kuma wannan hadisi ne wanda yake yana cikin sunan Abi Dawud kenan da haka yan uwa idan an ci mana an ga wata mu dauki azumi idan an ci an gani mu aje saboda kai baka da cutarwa a ciki manzo Allah ya ce azumi shine ranar da mutane suke azumi haka kuma ranar sallah shine ranar da mutane suke sallah as-sawmu yawmu yasumun nas wal fitru yawmu yiftirun nas na gaba sharadi na biyu kenan yanzu mun ga sharadi na farko shigar wata dole wata ramadan ya tsaya tukunna mutum zai dauki azumi sharadi na biyu al-islam shine musulunci kenan yajibu siyamu shahr ramadan ala kulli muslimin azumin wata ramadan wajibi ne akan kowane musulmi saboda da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyama ya ku wanda suka yi imani an wajabta muku azumin wata ramadan kenan kaga nan Allah yana kira ne zuwa ga masu imani wanda suke wanda sun musulunta sun mai kauya zuwa ga Allah subhanahu wataala dan haka wala yajibu sawmu alal kafir azumi ba wajaba akan kafiri tunda aka ce musulmi kenan kafiri shi azumi ba wajibi bane akan shi ba walau aslama fi asna'i shahri lam yalzamhu siyama ma madamin al ayyam kuma kaddara da a ce kafiri zai musulunta a cikin wasu kwanaki na ramadan kaddara mu har azumin ramadan da kwana 5 ko kwana 10 sai wani kafiri zai musulunta kamar da zamu gani ana cikin majalisi na tafsiri kaga an zo da wani kafiri ya musulunta to yanzu idan ya musulunta kaddara an yi azumi 10 sai musulunta shin wannan 10 da ya wuce ya rama shi ba zai rama ba saboda dama azumin bai wajaba akan shi ba da haka kawai yanzu shi abin da yake kan shi abin da daga lokacin da ya musulunta abin da yake gaban shi ko zai azumta wannan kamar da yazo a cikin al-kafi fi mazhab imam ahmad da haka kenan azumin wata ramadan yana wajaba ne akan musulmi wanda ba musulmi ba ba wajibi bane akan shi ba na uku al-bulugh balaga la yajibu siyam shahr ramadan ala sabil yaro wanda bai balaga ba azumi bai wajaba akan shi ba dalili li hadisi ali wa aisha radiyallahu anhu saboda hadisin da aka rawato daga ali da aisha Allah ya kara musu yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi alqalamu an salasati kenan dauki alqalami da kan mutane guda uku nan daga cewa dauki alqalami da kan mutane guda uku kenan ana nihim la taklifa alaihim babu taklifi akan su wasu mutane ne manzon Allah ya ce anin na'imi mai bacci hatta ya saikiza har sai ya farka ana lokacin da kake bacci babu taklifi akan ka to amma a rikewa nan da aka ce bacci akwai mutanen da zaka ga wani zaka ga yace to tunda an ce mutun yana bacci babu taklifi akan shi zaka in yana bacci ko lokacin sallah ka a tare shi ana nan kai a lokacin da kake bacci baka da wani baka san baka da wani shuguri baka san inda kanka yake ba dan haka dauke mata kalifi, amma da wani zai ganka lokacin sallah yi zai tada ka ya ce wani tashi kai sallah, inda zaka gane haka da za a ce rabon kudi ne ake yi kana bacci, in bai tada ka ba za ka yi ya zo da kaddara a ce an zo unguwarsu ana raba jika 100 yana bacci, sai da yawar ka ya ji an ce an raba jika 100 aka ce me yasa wani ba ku tada ni ba, ya ce ai mun ga kana bacci ne ya za yi, to amma kaga da ke ibada Allah ce wani ya ce a shi ko ka tada shi, kaga in zaka makanka a ce ka kwatanta wannan da a ce kuɗi ne aka raba, to yanzu bautar Allah ladan da zaka samu da matsin zaka samu da Allah ya kai wannan kuɗin ne. Na biyu wa anis sabi hatta yahtalima, shine mahallin shadin haka yaro manzo Allah ya ce hassi yayi mafarki ma'ana ya kai munzalin balaga, wa anil majununi hatta yaqila, kuma da mahaukaci hassi yayi hankali, kenan yaro azumi ba wajibi ne akan shi ba, sai dai wa idza kana sabi yudiqu sawma fa ala walihi an ya'muru, amma idan yaro zaman to zai iya azumi to a waliyinsa ma'ana wanda yake kula da shi mahaifinsa ne, to wannan ko wani wanda yake kula da shi zai umarce shi da yin azumi, amma idan ya zaman to zai iya azumi me yasa, hatta ya ta'awwada alai, domin ya saba da yin azumi lokacin da zai balaga zai zaman to mai sauki, kanan kaga nan nasiha ce zuwa ga iyaye da suke ganin kamar gata ce kamar wani abu ne wanda wai me yake da suna na gata ga ƴaƴansu, zaka ga yaro a hana shin azumi kuma zai iya azumin, sai a ce ai kai yaro ne baka balaga ba, he ka balaga ne azumin ya zama wajibi akan ka, wannan kuskure ne, yaro tun yana dan karami in ya fara yin azumi shekara 8 in dai zai iya azumi shekara 8 tara 10 a fara sa shi azumi, yasa ya ta'awwada alai domin ya saba, saboda lokacin da zai balaga kaga ya zama mai jini da jiki ba zai wahala ba, me yasa manzo Allah ta sallace a koya ma yaro na dan shekara 7, ai sallah ba ta wajibi akan ka he ka balaga, amma me yasa kace akwai matan kana ɗan shekara 7 dan ka saba ne, saboda in ka girma zaka ci ko tsoriya ce zaka yi akai, kuma wannan kuskuren da wasu suke an ganshi a zahiri yanzu akwai zaka kata sarmin da bai yin azumi, amma kace me yasa baka ya ce wallahi wahala yake sha, da a ce lokacin ya yaro an saba me da in ya zama sarmin ya ai baya koka ba ko budurwa, kaga mace ta kai budurwa amma bata azumi tace wallahi bata yi, amma da lokacin a ce tun tana yarinya an saba mata, yanzu kaga yara kanana ɗan shekara 11 zaka gone na azumi 31, kin zo ne tsammanin ka in yau jaba kan sheki to kaga ana so, to kuma hatta yara a koya musu yin azumi shi ma na da nasi, hadisi ya tabbata daga wata sahabi ana ce mata Ar-Rubayyah bintu Muawwiz take cewa kunna nusawwimu sibyanana as-sigar, mun kasance muna sanya yaran mu kanana su dauki azumi, tace fa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihni, eh mun sanya musu abun wasa, ma'ana irin kayan wasa ne irin na auduga da ake yin su wannan, fa idza baka ahadun ala ta'ami a'tainaha, daga yaro ku kai a bashi kayan wasa domin ya kyare, tace hatta ya kuna inda al-fitri, hasi an zo an sha ruwa, ma'ana su yadda suke a lokacin manzo Allah sabe yaro daga an sa shi har azumi daga yaro ku kai yunwa in shi ruwa ya dan bashi wani abun wasa, to kai ma zan ka sa yaron ka ya dauki azumi kaga yaro yanzu da bala'in san jiwi a salula, daga yaro ku kai ka san an same shi a salula a ce to je ka ringa yin shi a salula, ko ka dauke shi a mutu kana ya zaga da shi a gari, ko ka ce in ka kai azumin yau za a baka kuɗi na musamman ka je ka sai buɗe baki, ka sai yara suna son wannan, ko da an yi buɗe baki a gida irin kayan sai da ake a unguwa wani maka da wani wane ne ka an bashi wata ɗan dala 20 ko 40 ya je siyo, sai ga an zo za a sha ruwa wannan ga na gida ne wannan kuma nashi ne shi kadai a gaban shi yana murna yana jin daɗi, ko a ce duk in kai azumi za a baka kuɗi kaza, zaka ga yana murna zai kiya, kuma a ce kar ka kuskura ka karya ko ka laɓe kai ka sha ruwa ko wani abu Allah yana ganin ka, kenan dai haka yara ana so a sanya su azumi, duk da an ce bai wajaba akan su mai sun balaga amma ana sa su ne suna yara domin su saba in suka girma su dore akan yin wannan. Na hudu al-aqlu hankali, azumi bai wajaba akan mahaukaci, shi ma mahaukaci da zai warki a kaddara azumi yayi kwana 10 sai ya warki ba ta to wannan kwana 10 da ya wuce ya karama shi a lokacin yana hauka azumi wajaba akan shi, kenan daga lokacin da ya warki to daga lokacin ne azumi zai wajaba akan shi kenan, amma rago da ya wuce lokacin yana cikin hauka to wannan bai wajaba akan shi ba, dalili kuma hadisin da muka gani a bayana manzo Allah ya ce rufi alqalam an salasatin, da ya ce anil majnuni hatta yaqila. Na biyar alqudratu ala siyam, mutum ya samu ikon yin azumi kenan, abinda ake da iko mutum ya zamanto ba mara lafiya bane ba kuma ba tsoho bane wanda ya so tukufu ba, saboda wanda ya so tukufu kaga wannan azumi zai mai wahala bai da iko akai ko kuma mara lafiya, to amma mun ki rashin lafiya ba ko ce bace ba dan karamin ciwon kai ba ko wata ilma sassara ko ka dan tijiwe ka ce a rashin lafiya wanda idan ka yi azumin zaka shiga ta zaka wahala, to wannan shine aka ce mutun zai aje azumi, amma ba ko ta irin rashin lafiya ba, saboda kai wani ya ji an ce wai rashin lafiya dauka ko dan karamin ciwon kai ko wata ilma sassara ko dan abu da yaka bai takara kariya wanda zaka yi al'amuran ka na rayuwa ma to kuma ka zo ka ce ba zaka yi azumi ba, dan haka kenan wanda yake da iko yin azumi ana ne mai lafiya kuma wanda yake ba tsotukub ba to wannan yana iya aje azumi dalili da Allah yake cewa fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin kaga Allah ya ambaci nan mara lafiya wanda ya kasance mara lafiya daga cikin ku ko a halin bulaguro to he ya aje azumi he rama a wasu kwanaki hakanan abin da ya shahi sharadi na gaba shine zamantu al-iqama zaman gida kina azumi yana wajaba ne akan mutun lokacin da yake halin zaman gida amma in kana halin bulaguro to wannan azumi bai wajaba akan ka ba kamar da muka gani da Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safari kuma akwai wani sahabi ana ce mai Hamza bin Amr al-Aslami ya ce ga annabi a asuma bis safar shin zan yi azumi a halin bulaguro wa kana kasira siyami shi wannan sahabi ya kasance mai azumi ne ya tambaye manzo Allah shin a halin bulaguro zai azumi fa qala in shi tafasum wa in shi tafaftir idan ka so to kana yin azumi idan ka so kuma kana yi ajiya shi yasa malami suka ce to shi azumi za a diba a halin bulaguro dan ya zamanto a wannan bulaguro za ka hadu da wahala to abinda ka so ka ajiya azumin shi fa falala saboda manzo Allah ya ce laysa minal birri as-sawmu fis safar bai daga cikin aikin nagarta yin azumi a halin bulaguro ka wanda zai wahala amma idan mutun ya zamanto babu wahala to wannan ya ana so ya dauki azumi saboda fadan Allah wa anta sumu khairul lakum wai azumi shafa alkhairi a gare ku kuma abu darda ya bada labari cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan a cikin wani zafi a cikin yanayin zafi mai tsanani manzo Allah kasance ya dauki azumi da shi da Abdullah bin Rawaha shi wannan Abdullah bin Abi Darda yake cewa saboda tsananin zafi kana ahaduna la yadu yadu ala ra'sihi min shiddatil harri saboda tsananin zafi dai mu zaka yana tsora hannun shi akan shi saboda tsananin zafi yace amma wa ma fina sa'imun illa rasulullahi amma a cikin babu mai azumi sai manzon Allah da Abdullahi bin Rawaha da haka kenan na gaba kuma akwai inqita'u damil haid wan nifas yankewar jinin al'ada da jinin biki azumi biya wajaba akan mace mai jinin al'ada da jinin biki saboda manzo Allah ya ce alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum shin idan mace ba tana al'ada ba ta sallah ba ta yin azumi ko malami sun ijma'i akan cewa kenan mace a halin jinin al'ada ko biki ba ta azumi kuma haramun nema akan su su yi azumi a wannan lokacin kenan mace tana da sani ta yi to wannan ta saba ma Allah saboda an haramta musu yin azumi a wannan yanayi kuma abin da yake inganta azumin mutum na farko bayan ka kasance musulmi na biyu ka kasance mai hankali na uku kuma ya zamanto akwai at-tamyiz yaro wanda zai iya bambance azumi inda aka ce at-tamyiz allazi yumayyizu bainal al'ada wal ibada wanda zai iya bambance al'ada da ibada kuma idza dakhala fil ibadati iltazama bi dawabiti idan ya shiga wannan ibada zai kiyaye kaidojinta kenan diyaran da zai iya kiyaye kaidodin azumi to wannan in ya azumi azuminsa yayi hakanan kuma daga cikin abin da zai inganta azumin mutum to shine mace kanta zamanto a cikin jinin al'ada ko biki kamar da muka saboda in mace ta dauki azumi in tana cikin jinin biki ko al'ada to wannan azuminta bai yi ba kuma hakanan yana daga cikin abin da zai inganta ladan azuminka shine ka nisanci duk wani abu wanda zai iya bata ma ladan azumi ka yi azumi baka da lada manzo Allah yake cewa rubba sa'imin hazuru min siyami al-ju' wal-atash yawa daga cikin masu azumi wani bai da wani kaso face yunwa da ishewa saboda bai kiyaye kaidodin azumi ba shine mutun ya kiyaye ƙarya ya kiyaye gulma ya kiyaye annabi manci shi yasa malami suke cewa hattara da farayar Ramadan a Ramadan din nan akwai abubuwan da suke ma zasu zamanto zasu sace ma ladan azumi daga cikin babban su akwai riya dole mu yi hattara da riya mai riya kai azumi ba dan Allah ba dan mutane su gani ko da a ringa yaba ma da sauran su dole zaka yi kai azumi kai dan Allah shi yasa manzo Allah ya ce man samu Ramadan imanan wa hadisan wanda ya azumi yana mai imani ma'ana ya da cewa Allah ne fallanta masa kuma yana mai neman lada ba wai dan mutane su gani ba su ringa yaba daga duk abin da zaka yi a cikin azumi kama da azumin sallah karatun qur'ani zuwa wajen tafsiri wala mi dan Allah kam idan a ringa ce a ana ganin ka kana zuwa da sauran su saboda zaka yi asara ne babu lada wanda yayi a cikin aiki manzo Allah ya ce Allah ba zai bashi lada ba na biyu dole ya minyi takatsantsa wanda umma zama a majalisu wanda ake yi sabon Allah majalisa da zaka zauna ana ƙarya ana gulmi wance wuce ayi da shi wacce ta wuce ayi da ita a handaru wani ayi ma wani habaici amma wani izgilanci amma wani ba'a to wallahi ka shede shi yasa duk mai zaman fada wallahi a Ramadan ko dai a ganka a gida ko a masallaci ko a wajen tafsiri amma an je kace zaka zauna a majalisa ko fada to zai ruwa wani wuce ba ayi da shi ba ko wuta ayi da ita ka gan kana so azumin kai sai da dole ka kiyaye ƙarya da gulma da annabimanci da aiwata mutane saboda manzo Allah ce mallam ya da kaular zuri wal amal bi wal jahla fa laysa lillahi haja bi an yaza ta mu sharau duk dai wanda zai bayyana duk wanda ba zai bar ƙarya ba da annabimanci da gulma da izgilanci ga mutane to Allah bai buƙata ma ka bar azumi da ka yi min kiyaye wannan haka daga cikin barayin Ramadan akwai abin da ya shayi dire wala ya minta ka raza kaga yanzu ana nan ana tsara shirye-shirye a Ramadan sirrika da funafuni azumi ba lokacin kallo bane da kallon sirrika ba musamman kuma akwai samari da ƴan matan da zaka ga zuwa suke a turo musu funafune wanda ba su kalle su ba zaka ga wani mutun yaji an turo min episode wani seri zaka aje an turo min episode ya kai 100 yace so yake kare shi a Ramadan wani 500 wanda zaka ga alfari yake ce ai shi a kullu ya kalle episode 7 azumin wani ya dauka ko lokacin kallo ne wallahi an hatara masu zuwa turo musu funafune da sirrika ko ka zo ka sa dele a gaba kana ta kallo to wallahi an hatara wannan suna daga cikin abubuwan da suke zamantowa za su sace ma ladar Ramadan haka na gaba akwai salulan wani zaka ga tana yawanci mana lokaci shiga Facebook shiga WhatsApp shiga TikTok Telegram Instagram Snapchat da wane ne dole ya kama kanka program ma na shiga salula in ba haka ba wallahi Ramadan zai zo kari ka kari a cikin wannan kuma abun hatsarin ma abubuwan da zaka ringa kallo ma wai ayi sa'a ma wai a ce wai ba saban Allah bane ba to naga kuma in ya kai da saban Allah ne haka daga cikin ababe wanda suke barazana a cikin wannan watan Ramadan shine mu kiyaye gaba da kiyaye da juna kuma mu kiyaye ruwa ta mata daga ciki maza Allah ya kasance na yawan sadaka a cikin watan Ramadan kamu zaman to marubata haka nan kuma mu zamanto masu kyautata ma iyayenmu da sauran ƴan uwa da amana Allah. Haka insha Allah ne a takaice dai annan zan tsaya fata abin da na faɗa na daidai. Allah ya sa mu tare da lada kuskure tun taɓa harshe kuma Allah ya gafarta mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum
assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sar muhar arwar Suleiman. Ana saka da kairi kuma musulmi muhadarin malam ya take kaman ita akan wajibcin sharadin ingancin alimi